na farko suna na Samuel Isa ina zanni a garin Luda sunan club dina Luda yan da gaskiya nayi murna nayi farin ciki da wannan wasa nasarar da Allah ya bani yau ni har ga Allah dan wasa sun taka wasa kuma yi wasa lafiya da fatan Allah ya sa wani karo shi wanda ya saka mana wannan wasan ya sake saka mana abin da shi wannan din mu yankin nan mun ci baya ta fannin wasanni har ga Allah muna neman dauki daga tifobi na cikin gari abinda ya shafi masu hannu da shuni nagode
assalamu alaikum da farko suna na Ayuba mata a matsayina na captain na jihar yan planners lallai hakikanin mun yi kokari gurin ganin mun samu wannan kofi amma Allah bai cimma mun samu nasara a daukar kofin ba amma duk da haka ni ina mika jinjina na ma shugaba wanda ya saka wannan kofi shine honorable Balama Tazungur mun gode da abun da ya mana nan nuna tallata mu da ma duniya
kuma insha Allah in Allah dan ana nan zuwa a hankali hankali insha Allah mu ma a kwana tashi masu daukawa ne insha Allah mun gode ni godiya za ka yi wa musamman yan uwanka yan wasa wanda ka kai ga wannan da kuma sauran jagororin kungiyarka
yan wasa na Kanjaran Planners da Luda United lallai na muku murna na yi jinjina na yi farin ciki lallai hakikanin gaskiya ban yi tunanin ma za mu zuwa wannan level ba amma tunda Allah ya kawo mu wannan level lallai mun gode ma Allah
kana kuma danga cikin garin Luda
menene matsayin ka a wannan gasa na honorable Balama Tazungur da aka kammala shi a yau
gaskiya na shine ni ne chairman na shi wannan competition da aka bugata a cikin garin Luda
a kaman yau an kai ga wasan karshe shin wannan wasa ya dauke ku kaman kwanaki nawa kuna bugata
gaskiya mun san kusan sama da wata daya da wani abu muna buga wannan competition na cikin garin Luda
kungiyoyi nawa ne suka fafata
kungiyoyi 16
wani godiya za ka nuna bisa ganin an yi wannan wasa lafiya an kuma kammala shi lafiya
alhamdulillah ni ina godiya ma jama'a da kuma sukuracin mu wanda suka taimake mu wajen control na cikin fili da kuma wajen fili ga baki daya don ganin cewa an yi wannan wasan lafiya an kuma gama ta lafiya alhamdulillah